fasli ko shi shike na wato 12 shine malai yace intikhabus suhbati salihati lahu game da abin da ya shafi neman ilimi kaza mishi kaza duka tace daga cikin saboda zadi daga da ana ana ikhtiyar ko intikhab ko alis istifa dan Allah subhanahu wa ta'ala me yace inna Allah hasbafa to kuma zaka ga an ce ikhtiyar zaka ga kuma an ce intikhab to duka martaba 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 kaga istafa tana daga cikin irin manya manyan martabobi wanda ta huce ikhtiyar kamar yanzu da a ce an yi makanin ikhtiyarin ka da a ce kuma an yi istifa'in ka ko kuma a ce an yi intikhabin ka to wannan zaka gani daraja wannan tahi gaba da ikhtiyari to shi ne malam yake kawo da kalma ta intikhabus suhbat as-salihah da idan ka tace a cikin abokan da zaka zaba su zamanto cewa su ne abokan ka wato na neman ilimi abokan ka kai ɗaliban ilimi dole ya zamanto kana da abokai to abokan su waye abokan ka idan mun zama gani shi ne malam abin da zai kawo mana a cikin wannan fasali malam yace ikhazu zamili daruratul lazimatun fi nufusil khalqi kaji ko yace zabar azzamil aboki yace darura lazimatun fi nufusil khalq wani abu ne wanda yake darura ce wanda lazim ne kowa da kowa abun yana saman shi cewa he ka zabu waye waye abokin ka an taba yin mutun a rayuwa ya ce shi bai da aboki babu wanda zai ce bai da aboki sai dai abokin naka to shine yace kenan tunda darura ce lazim sai kai aboki shine yace fa yahtaju talibul ilmi ila mu'asharati ghayrihi min al-tullab dalibin ilimi yana da buƙata ya zamanto yayi mu'ashara ya rayu yayi abokantaka da wani shi daga cikin dalibai dan ne malai yace litu'inahu hadhihi al-mu'ashara ala tahsil al-ilmi والاجتهاد في طلبه dan wannan abokin wato zasu yi abotaka ya taimaka mishi wajen samun ilimi da kokari kai matuka akan wajen neman ilimi saboda da yawa zaka gani kai kana da rauni kana da kasala amma dalilin abokin ka dake shi yana da himma sai ka gani himman ka ta karu ko kuma lokacin da ka zo neman ilimi kana horko ka samu aboki wanda yake da himma sai ka gani ka tashi da himma ka tashi da neman ilimi amma abokinka wanda kawai gashi nan an zo za a je karatu kai ko yau wai a shoma ta kawai ce to kawai a shoma ta kawai daman ya ji ka himma kuma ya je a shoma ta to me zaka yi ba yayi abin shi ba idan kawai mu je yau mun je karatun nan an yabu daga anya za shi goye a ce a kai kawai an juma daman kullum mun yi ta tsayayewa dan samu rifo sai ka ringa yi dole kwalluwa sai ana rifo abin kan mu je mu sirme ne kan mu je mu yi wasu abubuwa idan kaga dole ka samu mai himma ina daga cikin abin da kullum nake tunawa kuma gaskiya ina gode musu wanda suka mun wannan abin wato daya guda Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar shi Allah ya ji kanshi guda kuma shine yana nan Allah ya saka musu da alkhairi ga baki dai lokacin da muka samu kaburin Madina da muka tafi mafi yawa in ka tafi da wanda ka iske da yanayin su kake tashi to gaskiya alalle dai akwai dan uwa wannan malam Abdullahi nan kan yake baban wani wanda ake ce ma Khalid Tisfila a gaji kun san shi to baban shi yana daga cikin wanda sun shaje ana akan karatu kan abin da ya shafi tahiyya wato zuwa a tahi haram wajen majalisin karatu kai ko ban yi ba program in a jadwalita program ina muraja'a ne zan yi sababin in samu kasala in zamna ko kuma wani abu kai tsaye zai kira ce ina yani a wuto a tahi kai kuma mutum ne wanda yake babba ya hili na cijo kai tsaye daga ya mun wannan magana banna wata in sa shakka ko kuma in ce wani abu da ke tashi wannan ya sa muni kan tahiyya alhamdulillah mutum bakka jin yaunin ka tashi da abin da kuma isa naku shi ma kullun sai zamanto idan muka taso daga kulliya kusan ni banna barcin rana kuma kowa ya shiga barci yau hoto ni kadai ina yawo ina zaman to sai zaman to shi kuma bai barci shi ma sai dai dake shi mu zamana muna karatu muna muzakara dai haka dai har lokacin la'asar yayi mu tashi mu zama sai haram to kaga dai idan ka samu abu kai wanda zasu taimaka maka to duk yanda himmar ka ta zaman to ta yi kasa to wannan in sun yi ka himma su zasu taimaka maka shi yasa dalibin ilimi dole ka zaba abokin ka ka zabe ka tankade ka rauraye kaga waye ya cancanta ya zaman to ya taimaka maka wajen neman ilimi sawawan neman ilimin addini wanda muke magana akan shi ko kuma wani neman ilimi na abin da ya shafi rayuwar duniya malam yace wazamalatu fil ilmi ita wannan abokantaka a cikin ilimi in salimat min al gawa'il nafi'atu fil wusul ila al maqsud idan ta kubuta daga dukkan wasu abubuwa wanda suke zasu kawo mata cikas dan aka ce gawa'il wasu abubuwa wanda zasu kawo maka cikas akan abu yace to wannan idan ta kubuta daga wannan malam yace nafi'atun fil wusul ila al maqsud to mai amfani ce ga zuwa ga samu ga abinda ake nema idan ka samu aboki wanda dai ya kubuta daga dukkan wasu abubuwa wanda zasu shagaltar da kai to wannan tabbas da taimakon Allah subhanahu wataala zai taimaka maka wato ka samu abinda kake nema wanda yake wato shine ilimi malam yace wala yahsunu biqasidil ula illa intikhabus suhbatus salihah tu'inuhu ai baya kyautata ga mutumin da yake neman daukaka illa face sai da intikhabus suhba ya zabi wato abokantaka salihah wadda take tagari wato tu'inuhu wadda zatta taimaka mishi a wajen neman wannan ilimin yace fa inna lil khalili fi khalilihi athara kasan da cewa lalle na daga abun da yake khalil badadi ko kace aboki naka li khalilihi ko kuma fi khalilihi cikin wato abokin shi athara akwai wato wani gurbi me yake nihi da wannan magana aka ce mai kanwa menene mai kanwa abokin mai kanwa to abokinka kai asar ɗin shi kake bi da yawa zaka gani aboki ne wanda kake abokinka zaka gani hatta da wata ran kana kwaikwayon shiga shi abokinka yana shiga irin gata nan zaka gani kana kwaikwayon shiga shi abokinka yana kaza da kaza zaka gani kana kwaikwayon shiga shi kwai yawa daga cikin abokanmu wanda suka ce wai dalilin mu suka fara samun yan kaya saboda sun gan kuna tare kana sa ɗan dogayen kaya kana wannan shi ma sai ya koma nan sai kaga ya kunna dalilin hula kana sa hula haka in kana barin gashi daga ka ga wani abokinka yana barin gashi kai ma yaka kuma haka in kana zauwa ka yi wando a nan a matse kaga wanda kuna tare da shi kullum yana tsere yana sa farmeci kai ba kawai ca zaka yi an yako bana jin raba an gaya ne haka ne inna lil khalil fi khalilihi athara idan dukkan wani abu wanda yake aboki yana yin shi to game da wannan abokin nashi yana samun wato wani gurbi malam yace rawa abu daud da tirmizi yu an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallil ajru annab sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mutum ai yana bisa kan addinin abokin shi wato kan tabi'a abokin ka annabi yace falyanzur ahadukum man yukhallil ɗayan ku yayi dubi yayi lura ya ga waye zai abokantaka da shi idan dole ka san waye abokinka ka zai zaman to abokinka kamar yadda muka yi bayani wancan sai an zo waje ana neman ka a ringa kira a kirawo ya rabo kai ya rabo wai ina wizi yake kai da ya sunan ka wizi ka gani ai akwai matsala to tun daga nan kai ma daga ya rabo kaga kai ma da ya sunan ka ya koma wizi ko kuma ya koma baba ko kuma ya koma kaza ko kuma ya koma kaza ka gani wannan akwai matsala anan yace kalin ragibu da asbahani asadibu da asbahani yake cewa laysa i'dadul jalisi li jalisihi bi muqalihi wa fi'lihi faqat bal bi nazri ilayhi ai wato tanadi ko daidaita ya zamanto abokinka kama da aboki ba wai yana takaita bane ba game da abin da ya shafi makala abin da yake hodi ko kuma aikata aikatan shi kadai a'a hatta bin nazri ilai hatta da dubi zuwa gare shi siffar shi yaya yake yanzu misali mai da muka yi misali yana sa kaya ma wanda suke ga su nan jallabiya kullum kaman shi lafiya da siffa ta musulunci wandan shi ne sosai yanzu shi yana nan yana sharcewa kai ma kika ga ka fara barin gemu kai ka gani wandunan ka da sun kai rabin nan irin na wani bawon Allah annan wannan shi sai zaman to kai ma ka fara ragiya ka ringa zuwa in za a ma sabon dinki ka ce kai ya wuce gidan sa kadan kadan kana yi haka dawo ni so safin na gidansu idan ka gani wannan akan nan wai ba kawai da aboki ba a ani yake fadi mini me muke tattaunawa ko kuma a wannan aboki na ne wa alaikum salam wannan aboki na ne wancan abokin shi ne a aikin menene yake ba shi kadai ba hatta aka karan kanshi siffar shi dole ana bukatar dubi malan yace wa inna ma yaxtaru lisuhbati man yu'ashiru bil fadila la lil manfa'ati wala lil dharra yace ana zaba kadai ana zaba aboki ne man yu'ashiru lil fadila ga mutumin da za a yi mu'ashara da shi da abu wanda yake da daraja da abu wanda yake da falala da abu wanda wato zai amfane ka yace lalil manfa'ati wallaza ba dan kawai wata dan an wani dan manfa'a ce kuna abota da shi saboda wani abun hannun shi ko kuma kuna abota da shi saboda ka samu wani kana da wani andere can daban ko kuma wato lillaza ko kuma kawai abu na jin dadi yace fa inna aqdal mu'ashara yafurumu ala hadhihi al-matalib al-thalatha yace ka san da cewa kullu abokantaka yana girwa ne akan wannan matsalabobi wato wannan abubuwa guda wato uku yace al-fadila wato daraja kace daraja ko falala ko girmamawa wal manfa'a da amfani wal ladza da kuma wato jin dadi kenan wannan abubuwan sai ka gina su akan abu wanda zaka yi abokantaka da shi kare ya zaman to da ɗaya ne kawai kai dan saboda ladza ne ko kuma wata manfa'a ce ta duniya kawai wani abokin ka ne kawai kana so ka samu wani abu daga wajen shi wato shikenan a huce wajen yace zakarahu shehu shuyukhi da Muhammad al-Qadir bin Hussein fi rasail al-Islam wannan abubuwan guda uku malamin wato malamin mai wannan littafin Muhammad bin al-Qadir bin Hussein ya ambata su a cikin littafin shi rasail al-Islam yace fadhahib sadiq al-fadila zabilan fa innaka tu'rafu bihi ka zai aboki wanda yake da daraja wanda yake da falala wanda zai zamanto shine abokin ka yace fa innaka ka san da cewa kadai yu'rafu a tu'rafu bihi za a san ka da shi abokin ka da shi ne za a san ka yaya kake halin ka anil mar'i wa absir qarinuhu fa kullu qarinin bil muqarin yaklai idan ka zo waje ana neman abokin ka kace wannan ne abokin ka kun zo da ku gaisa ya zo wajen gidanku ko kuma da ku gaisa da mahaifin ka ko wurin yana ce a to baban ka ne wannan kagani ai kenan kai ma babban baba ne an zo yana wani maganganu ka kai ma kenan sai a wannan kenan dole mutum ya san su waye zai yi wato abokantaka wato da su alai yake cewa qalabul mani fi irshadit talib wa huwa yusi talibul ilm wato ibn mani yana faɗa a cikin littafin shi irshadul talib yana ma ɗalibin ilimi wasiya yake wa yahzar kullal hadari min mukhalafati sufaha wato ɗalibin ilimi yake matukar wato hazar abin da yake wato tsoro kace tsoro ko kace ya kiyaye matukar kiyayewa akan me mukhalafati sufaha ka tabuyu da wawaye a ce kai ga kana ɗalibin ilimi amma a wakankan wawaye duk kowa kawai duk gasu nan kawai wato sagadawo ne duk wawaye ne ko kuma me ya ce a ahlil majuni ko kuma wanda suke yan iska majuni mun gansa a can baya wanda suke yan iska wal waqaha duka ne wanda suke wato da mummunan ira wanda ba tsace ba suke magana wasayyu sum'a da wanda yake da mummunan wato sibba sum'a a ce wannan ya bada sum'a shi ya bada mutuncin shi ce wannan mai mummunan sum'a ne ba a ganin ka da mutunci kinan mutuncin ka ya lalace to kai matukar kiyayewa akan abokantaka da irin wannan wal agriya da wanda suke wato mutun a ce gabi shine wawa wanda yake gashi nan kawai arab ka ne yake da kuma wal balid da wanda yake balid shi kuma wanda yake dakiki wanda ka san dakiki wanda kawai sai a hankali shine ake cewa balid kamar ba kungumi to yace fa inna mukhalatuhum kasan da cewa takudiya da su takuduwa da su yace sababun sababu hirmani wa shikawatil insan sababi ne na abin da ya shahi hirmani tadewa da kuma wato rishin samun abin da kake so yace wa shikawatil insan da kuma wato halaka da tadewa wato ta wato mutum idan wannan kai matukar ka a samu abakanka a ce kawai a cikin abugubiya ne wawaye ne kawai ga sunan kawai wawa wanda yake mai da kan shi gashi da hankali amma bai da hankali kamar wani sagadaho sagadaho kamar wani wanda dai sai a hankali kamar misali a dauka irin su danna na danna kan da kan kamar da hankalinka kame da kanka wani wawa wawa wanda sai a hankali ko kuma wanda yake da kiki kawai shi sai a hankali balid wanda bai gane komai kina wannan duka mutun yayi wato hazar in kai abokan saka wato da irwa kinan mallan ya kawo wannan karshen wato wannan fasali wato a cikin wannan fasalin mallan ya nuna mana dai menene shine kazancewa ka zabe aboki a wato neman ilimin ka fa inna qarinan bil muqarini yaktadi saboda duk aboki da aboki ake yake koyi al-maqid al-thalith shi shike na wato 13 mallan yake cewa bazrul juhri fi ta'akkuz al-ilm wato kai matuka akan ka zuba kokarin ka akan wato kiyaye wannan ilimin wal muzakaratu bihi da yin muzakara wato da wannan ilimin haka wasu'ali anhu da kuma wato tambaya game da ilimi kinan nan mallan zai mana bayani akan mene ruku da ilimin wannan kai kokari matuka akan neman ilimin wannan sannan kai kokari akan yin muzakara muraja a ringa muzakara kai kokari kuma akan tambaya na abinda wato baka gane ba mallan yace iz talaqihi an shuyuhi la yanfa'u illa bila hifzi daw kasan da cewa karbai ilimi a wajen malamai baya amfanarwa ba tare da harzace shi ba tare da kiyaye ba kazo ka dauki ilimi wajen malamai amma ya zamanto kai baka harzace komai to zai zamanto wato baya amfane ka ba akwai irin magana ta ibn usaymin yake cewa qara'ana kathir wa hafazna qalil fantafa'na bima hafizna akthar mimman tafa'na bima qara'na ibn usaymin yake cewa sun karanta littattafai da yawa amma sun harace kadan sai zamanto sun amfani da wannan kadan inda suka harace fiye da wanda suka karanta mai yawa abinda ka harace zattahi amfanuwa da shi fiye da wanda ka karanta da Allah wanda ka zo kai muzaka kai mubala'a ka karanta da Allah ba zai iya zo maka ba amma wanda ka harcewa kaga zai zo maka tabbas kana da abin da ya shahide ne
wala yace fa haula'i yuhaqqiqu fi qalbi at-talib al-ilm ta'zimuhu bi kamal al-iltifati ilayhi wal ishtighal bihi yace wa annan wato su suke tabbatarwa a cikin zuciyar wato dalibin ilimi wato ya zamanto ya girmama su ko kuma a mankan da ke yawa yace wa muzakarati bihi da yin muzakara ta ilimi menene muzakara ta ilimi shine misali yanzu wannan littafin gashi nan mun kusa kare shi an yi da yayin mutum wani hudu su gabu waje guda fusiran da ya buku a wani waje ko an tashi da karatu ko mene ce to wannan littafi mun ida shi a zo a yi muzakara zan mu zo mu karanta da Allah in ina karanta kai kana fasarta ko kuma ni ina karanta muna hudu wasu ma'anoni ko kuma muna karanta wannan bai gane ba wani abu wannan yayi tuna mishi wannan yayi wata fahimta anan wanda dukkan mu nan ba mu fahimci ba abin da yake cikin nan kina kaga yayi sanar da mu to wannan da shi ilimi yake zama shine ake cewa muzakara kai da abokinka kun je karatu an dawo daga karatu sai ku zo ku yi muzakara mu da litafi na yau hadisi nawa muka yi mun yi hadisi biyar ko mun yi hadisi uku to mu karanta nan kaza da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaza ne ko eh kaza ne a ni nan na manta wannan fasaran mi aka ce a na manta hukuncin da yake nan mi zan mu yi istinbadi da to wannan shine muzakara ilimi yana zama da shi ilimi yake zama haka kuma yace wasu ali an da yin tambaya akan ilimi kai ne kaje wajen karatu baka gane ba baka gane ba an yi da karatu kana iya zuwa ka tambayi malami ce malam nan ban gane ba waje kaza da kaza da kaza ko kuma ka tambayi wani dan na kusan ka wanda zai iya tunatar da kai cewa nan baka gane ba shi ya gane shi sai ma saboda shi dole kazo ka zo majalisi baka ci a san fursan komi da aka wadi ka gane la Allah ana karatun kai ka hawo wani rezo deja deja ka tai wata kasa ma wanda baka taba tayyata ba an kai ka Amerika ai zan deja kai kana zaune deja gashi nan a Amerika ma kake to wannan duka yana daga cikin kina abin da ya kamata ya zamanto idan kana so ilimi ya zamana ka kiyaye shi sai ka kiyaye wannan abubuwa guda uku har da cewa muzakara tare da abokai da kuma tambaya akan abin da baka gane ba idan shine malam yace fa haulai wannan guda uku yace to har da kobe karbi dalibai da ilimi ka azimi da shiga cikin ziyar wato dalibin ilimi ya zamanto yana girmama su ko kuma ya zamanto yana girmama ilimi idan suka shiga yace bi kamali lilifati ilayhi wal ishtigalu bi daga mamman cikakken dubi zuwa ga ilimin wal ishtigalu bihi da shagala ga abin da ya shafi neman ilimi idan ka samu wannan to zaka samu kullun kai akan neman ilimi yace fal hifz yace hulwatun bin nafs mana yace harra ya zaka yi harra yace hulwatun bin nafs ka daita ce da rai ka je ka daita a wuri idan to anan ne kake harza ce au kada ka zo an zamna cikin jama'a kai ka bude littafi kace wai harza kake nan wani yana gida nan wani yana ka labari kana yi kana kaza kana yi kana yi kace a ba haka nan bane ba lokacin da muka gamu kaza da kaza da kaza da kaza kana shiga labari kaga nan ba harza bace shi sanan malam yace fal hifz hulwatun bin nafs yace wal muzakaratu ita kuma muzakara yace julusu ila al-qarini kenan zama ne tare da aboki al-qarini ina abokinka da yake shi ne zaku yi muzakara yace wasu'alu shi kuma wato tambaya yace ikbalu ala al-alim wato ka gabato ga zuwa ga wanda yake masani malami idan wa'annan idan ya fusanta maka menene yake ni da wannan abubuwan guda uku kaji da yanda ake haza al-hifz hulwatun bin nafs kaji ka kebace to kun zaka je kai wato harza ga magana wato yace walam yazal ulama'ul a'lam yahduruna yahduna ala al-hifzi wa ya'muruna bihi malamai masana malamai su gushe ba suna kwadaitarwa kan abin da ya shahi wato harda da kuma suna yin umarni akan wato a harzace ga magana ibnu usaymin yake cewa samintu shaykhana ibnu usaymin malai yake cewa yaji malamin su ibnu usaymin yana cewa yaqulu hafizna qalilan wa qara'na kaseeran mun haddace kadan mun karanta da yawa ban dafa'na hafizna qalilan wa qara'na kaseeran haka ne ko ba nuska ko ba
haka ne haka ne
yace mun haddace kadan mun karanta wato da yawa yace ban dafa'na bima hafizna akthar mimman dafa'na bima qara'na sai muka amfanu da abinda muka haddace fiye da yanda muka amfanu da abinda wato muka karanta kaji ilmu usaimi yace malam yace wa bil muzakarati tadumu hayatul ilm fi an-nafs kasanda cewa da muzakaran nan da zakan gayi takankanin a karani inda to da shi ne wato rayuwa ta ilimi ko kuma ilimin shi karan kanshi yake dawwama wato a cikin wato ran mutum yace wa yakwa ta'alluquhu biha sannan kuma wato zai ta'alluqinka da ita zai karfafa da muzakarar wannan da kake to zakka zamanto idan ilimi ya tabbata a cikin ranka a cikin zuciyarka kenan da kake ka samu ta'alluqi da kullun wato kana so ai abin da ya shahi muzakara yace wal maradu bil muzakarati abinda ake magana ma'ana da muzakara yace mudarasatul aqran shine abin da ya shahi da kai da aqran in ka kurin ga mudarasa akan abin da ya shahi karatu mala yace wa qad umirna bi ta'ahulil qur'ani alladhi huwa aysaru lana yace an umurce mu da mu yi wato mukama alqur'ani ya zamanto kullum muna karanta shi dan ya zamanto ya zamna mana kai ya kubuce mana yace wa huwa aysaru lana shi kuma alqur'ani shine mafi saukin ko kuma mafi saukaka wato ilimi saboda mun gani can baya Allah ya ce mai wala fa yassarna alqur'ana li ghayri muntahin bala yake cewa rawal imam al-bukhari wa rawal bukhari wa muslim an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga Abdullah ibn Umar yadda Allah ya tabbata gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقله yace kasan da cewa kadai wato kwatankwacin wato ma'abocin alqur'ani kuma kwatankwacin wato ma'abocin wato rakumi ne wanda yake rataye da shi yace in ahada alaiha amsaka idan ya zamanto kullun yana tare da rakumin nan ya kiyaye shi ya rike shi to amsaka zai kame shi ba zai zamanto ba ya bace mishi wa in atalaqaha to idan ya saki raqumin nan wa zahaba sai raqumi ya dai akalan raqumi kana rike da ita kun ka rike shi haka shi ma ilimi wannan abubuwan nan muzakara da harra da abin da ya shahi tambaya su ne kamar akalan iri ka rike su to kana tare da ilimi amma din radda ka bar muzakara ka bar harra ka bar tambaya to ko shikenan to kai ka saki wato ilimi قال ابن عبد البر في كتاب السمير عند هذا الحديث ابن عبد البر واسم ابن عبد البر وسن تتوالي غريش مين تتوالي
أبو أتمهيد
يونا يا أنت أتمهيد
شيء بلداني
داني سبيني yalle da tsawon kuma da ace ibnu abdul bar akwai manyan manyan malamai wanda suke na mazhab na mazahib wanda kamata ya ce mutum duk wanda kake mazhabar da take wajen kamata ya ce mafi yawan malamai wato ka san su wanda suke mashhuri na mazhaba ibnu abdul bar yana daga cikin manyan manyan malamai na malikiya shi yake da at-tamhid lima fil muwatta min al-asanid wato yayi babban litafi التمهيد كما يزو يهي الاستذكار وانا من يمن يلي تتخيلنا واتعب الإشعي في حديثنا ابن عبد البحر شيني فدي أتكل لتاه إن شاء التمهيد لما في الموطة من الأسانيد عند هذا الحديث وجمعنا حديث يجل سوى وإذا كان القرآن ميسر للذكر كالإبن المعقلة من تعاهده أم من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر القلوب تو إذا يزونتو القرآن ake bada labarin cewa kamar wanda yake da raqumi ne wanda ya rike shi da akala duk wanda ya rike wannan akala zai zama to ya rike raqumin nan yace to fa kaifa bisairul ulum to ya kake gani da sauran ilimin muka banda alqur'ani an ce an sawwaka shi to ya kake gani da ilimin nahwu ilimin fara'id ilimin abin da shi annabi idan kaga dole shi kai mishi kakkab ka samu ankur ne ma ka gama kanka da shi ba wai igiya ba irin ta rike da rike raqumi idan kana so ya zamanto ya tsaya maka idan dole sai da muahada sai da ya zamanto kullun kana tare da wato wannan ilimi malan yace wa bisu'ali anil ilmi tuftatahu khaza'inuhu yace ka san da cewa da tambaya ne akan ilimi taskokin ilimi suke budewa matsaiwa ne a zamanto a zo karatu didda kana iya zawa a zo an yi karatu an yi karatu majalisi ka tashi ka gane komi ana samu ko kuma a zo ai karatu ai karatu kai a ce a ba mai tambaya ka yi shiru alhali kai kuma kamar yadda muka ce an fara karatun ma kai ka huta daga rezo kwata kwata ka huta daga rezo ka huta yi kasar da baka tahi ba baka taba tsayya ba kuma baka tsayi ta ba hakan mutu to ka tahi ta ana karatun to kuma a zo a tambaya an gane ka ce eh ka gane kaga wannan baka gane ko kuma ai ka zo kai kana alfarin amina gane komi na gane sai zamanto wa alaikum salam abinda baka gane ba na ilimin shine karatun da ake so ka sani abinda baka gane ba kace ka gane to shine abinda makasudin ma a zamanin da kai a karanta kuma baka tambaya shi yasa shi ilimi in ba ka ji ba kawo komi da aka karanta nan an ce haza ka san haza kitabun kitabun ka gane ka gane to wannan alhamdulillah idan aka bayyana komi ka gane wannan alhamdulillah amma matakar baka gane ba abu to yi tambaya ka gane wanda da shine ilimi zai sauna shi yasa malam yake bisu'ali wa bisu'ali anil ilm da tambaya ne ta tuftatahu khazainuhu taskokin wato ilimi za su bude fa husnul mas'alati nusful ilm cikakkiawar abin da ya shafi mas'ala tambaya malin ce nusful ilm rabin ilimi rabin sani kai yanzu lokacin da zaka yi tambaya gahin a baka amsar da ja kana da rabin sanin me rabin sanin da lokacin da ka tambaya hankalin ka yana kan mas'alar deja ta dame ka ka kasa ganewa to ma baluka da aka sanar da kai kariki kaga kawo kamar an zo an dabka abu ne ta zamna yace wasu alatul musannafatu kama sa'il ahmad al-marwiya anhu yace wasu alat akwai littattafai wanda aka allafa su'alatu fulan su'alatu wani su'alatu wani ne yace kama sa'il ahmad al-marwiya anhu kamar masail na imam ahmad wato wanda aka rawaito daga gare shi ruhanun jaliyun ala izmi manfa'ati bisu'al ce hujja ce wanda take babba game da abin da ya shafi mai girma da amfani wajen abin da ya shafi tambaya malam ya ce wa hazihi ma'ani thalatha lil ilm wannan ma'anoni guda uku na ilimi fi manzilati al gharsi lil shajari wasaqihi watanniyatihi bima yahfazu quwwatahu wa yudafi' afatuhu fal hifzu darsu al ilmi wal muzakaratu suqiyahu wa su'ala anhu tanniyatuhu wato abin da ya shafi wannan ma'anonin malam yace bi manzilati al gharsi kamar wato suna matsayin wato shirka wani abu ne an yi da shi da kuma shayar da shi da kuma wato abin da ya shafi surawar shi da tashi yace bima da abinda yake kiyaye wato karfin shi da kuma ya kiyaye shi daga dukkan wasu wato abubuwa wanda zasu afka mishi su halakar da shi yace fal hifzu garsul ilm shi har da tace da shi idan ka harzace kamar kai da shi ne idan ka harzace ita kuma muzakara ba shi ruwa ne an gane muzakara tare da abokai kamar ba ma ilimin ruwa ne kai shibka sai kake bata ruwa me zai rage tai ta tsoro shine su'al tambaya kuma idan ilimin da ka fara harracewa kai shibka idan baka muzakara ilimin zai bace idan baka bada ruwa to idan kana muzakara kenan kana ba ma ilimin da ka shibka ruwa to ana ba shi ruwa me zai tsurowa zai kuma me zai tsuro da shi tambaya in baka tambaya kawai dai kai ta ba wato ga shi baka dissa to kawai kai ta ba shi ruwa bai tsurowa ko kuma ka shibka dawa ka ga gawo malami bai wa kaga ka taba gani ma kai yanzu ba taba zuwa ba gona aka shibke ta da dawa ka gani aka zo aka rasa
a shi an dawo kai ne ke gawo kamar wani
wato da wannan karshen abin da malam ya kawo mana a cikin wannan baqida idan maqidina wato 13 kenan yana magana akan abin da ya shafi har da ce ilimi da kuma abin da ya shafi muzakara da shi alaikum salam da kuma abin da ya shafi tambaya wato game da abin da ya shafi ilimi to a ci gaba mun ce sai mun dan yi ratrafe ko amina ratrafe saboda kwana biyu da ba samu ba kai jizita da sauran mun malam yace insha Allah al-maqid ar-rabi'ashar ma'aqid na 14 shi shike ko kuma fasali na 14 yace ikramu ahli al-ilmi wa tawqiruhu Allahu akbar girmama wato ahli al-ilmi ma abota ilmi wa tawqiruhum bi darajatihi ba su kima girmama malamai saboda malamai tashin hankali malamai ba a bawan wasa bane saboda akwai hadisi malamai daban ne girmama su yi malami dai malami yace inna fadlan ulama'i azimu haji sanda cewa falalan malamai ne malami wa mansibuhum mansibun jalil wannan matsayin nasu wato matsayi ne wanda suke da wanda yake jalil abu mai kima ko kuma abu wanda yake da mima za a ce mishi
abu mai kima ne yace li annahum saboda su malamai aba'u ruh uwa yan rai kasan kowa yana da uba to yaya kake gani tare da mahaifinka to wannan mahaifan ranka ne kaga shi suna da kima yace fa shaykhu abul ruh yace shi ma da ni yace wato uba ne ga rai kama annal walida abul jasad kama yanda yake shi uban uba ne ga gangan jiki mahaifinka mahaifin gangan jikinka ranka kuma malaminka shine wannan ina wannan malami yana nuna ma irin girman malami yace fa ikrabu bi fadlil muallimin haqqun wajibun yace kai kudurce ka bayyana falala abinda ya shafi ta malamai yace haƙi ne wanda yake wajibi kala shuba bin hajjaji alwasiti shuba dan hajjaji yake cewa kullu man sami'tu minhu hadithan fa ana lahu abdun dukkan mutumin da na saurari hadisi daya a wajen shi to game da ni game da shi ni bawa ne na zama to bawa ne bawa ga mai gidan shi yaya suke ka gani sam'an wa ta'a yace wastanbata hadha an yi istinbadin wannan da yace fa ana lahu abdun yace min alqur'an daga alqur'ani waye istinbadin shine muhammad bin ali al-ufwi al-minani al-ufdwi haka ne al-ufdwi shi yayi istinbadin wannan daga cikin alqur'ani fa kala yake cewa idza ta'allama al-insanu min al-alim idan mutum ya sani wani abu daga wajen malami wastafada minhu al-fawaid yayi istifada ya amfanu daga wajen shi da wasu fa'idodi yace fa huwa lahu abdu to zai kasance bawa game da shi qala Allah ta'ala Allah yana faɗa wa idza qala Musa li fatahu lokacin da annabi Musa ya gayi ma wato fatahu bawan shi fata yana iya zawwa da yaro yana iya zawwa da bawa kamar yanda yake nan kamar a ce yaron shi ko kuma bawan shi kamar yanda yake nan yace huwa yusha bin nun shine yusha bin nun yace walam yakun mamlukan lahu ai bai kasance ba bawan shi ne bai kasance ba bawan shi ne haka yace ya mallake shi menene wa innama kana musalliman lahu ya kasance almajirin shi ne muttabi'an lahu mabiyin shi ne faja'ala Allahu fatahu lidhalika sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi wato bawan shi ne da wannan dan saboda mi ɗaliban shi idan ɗalibi game da malami kamar matsalin bawa ne game da wannan kenan dole kai mushi biyayya ka girmama shi yace wa kada amara shar'u bi ri'ayati haqqul ulama hakika shari'a ta yi umarni game da kiyaye haƙoƙi na malamai ikraman lahum saboda wato girmama su daraja ta su wa tawqiruhum wa tawqiran da daraja ta su wa igzazan da ɗaukaka su duka wannan kalmat ne wanda suke mutaradifa yace farawa ahmad imamu ahmad ya rawaito hadisi fi musnadihi yake cewa an ubada bin samit daga ubada dan samit ya yarda Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laysa min ummati man lam yujillu kabirana wa yarham sagirana wa ya'rif li alimina haqqa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa baya daga cikin al'umma da dukkan mutumin da bai darajta babba daga cikin ta haka kuma bai jin kankaraminta haka kuma bai ba ma malamai haƙƙin su bai san ba haƙƙin malamai annabi yace baya daga cikin wato al'umma shi kenan wanda yake nuna wani malamai suna da haƙƙi wato akan abin da ya shafi wato musulunci idan dole su malamai a duk inde wani malami kawai ka darasta shi saboda yana dauke da wani abu wanda yake wato abin da ya shafi daraja yace wa naqala ibn hazm al ijma' ala tawqir al ulama wa israbihim ibn hazm wa hakaitu ijma'i akan abin da ya shahi girmama malamai da darajta yace fa min al adab al lazimati li shaykh al muta'allim yana daga cikin ladabbuka wanda suke lazimi ga wanda dalibin ilimi ga malami yace mimma yadkhulu tahta hadha al asl game da abin da ya shafi yake shiga ƙarƙashin wannan asali yace shine at-tawadu lahu
ka ringa karkatar da kai a wajen malami koda kwa ya hika koda kwa ka hi shi kare zaman to dan ka hi malamin sai zaman to baka mushi tawazu a malami ka ringa kankantar da kai man tawazu alillahi rafa'ahu dukkan wanda yayi tawazu dan Allah Allah zai daukaka shi to dukkan wani daukaka da kake ga idan ka zo gaban malami dole ka kaskantar da kanka ka kankantar da kanka ya zaman to kana bashi wato darajar shi kinan dole koma yaya yake dan akwai diyawa zaka gani irin abubuwan da mutane suke wanda bai dace ba na mutum ne wanda la Allah ya samu ilimi ko kuma ya zaman to kai ka dauki ilimi a wajen shi kuma kai ma sai Allah subhanahu wataala ya maka fatahi ka samu ilimi wanda yake da shi to idan ka dawo kuma sai ya zaman to kana rena shi dan da yawa akwai cikin dalibai zaka gani wanda suna da irin wannan siffa to irin wannan ilimin ba zai yi ba albarka saboda baka ba ban ma'abodan shi haƙƙi inda ka san darajar wannan ilimi malamin da ya koya maka koda kwa malamin me ake ce mishi makaranta tun farko ne wanda shi ya koya maka da alifun da ba da ta idan aka gama za a sa a ba ta in aka kai girma harafi da harafi za a ba da shi kalma kaza to bai kamata ya zama to wato ka walakanta shi saboda shi ne sababin hanyar farko da ka tashi wato zuwa ga neman ilimi ya ce wal ikbalu alaihi da gabatarwa zuwa gare shi idan duka wannan akan abin da ya shayi wato darajta shi idan ana karatu ka zo majalisin shi ana karatu to ka fuskance shi kai ikbal a gare shi ya zama to hankalinka duka a wajen karatu kada ya zama to ka zo wajen shi a kana wannan nan da nan ka kana wani kaza da kaza da kaza da kaza shine yace wa adamul iltifati an da barin wato wange wange a wajen shi kada ya zama to an zo karatu ka kalli can da kalli ka kalli can kana yin abu wanda yake wato baka ba ba karatun ilimi baka ba ba karatun wato kima saboda duk lokacin da malami yake karantarwa idan ya zama to ya zamna ya gani kai baka ba da hankali a wajen inda yana kallon wajenka sai ka gani ya juya ya koma wanda yake ba da hankali a kan wannan zaka gani la Allah wani a wajen karatu mutum guda yake kallo saboda ya gani ni ne a ciki duka shi yake ba da hankali to kamar wannan shi kadai din yake ma karatu zaka ga wani kuma ya na kallon jama'a gaba daya saboda ya ga da yawa wani gungu na al'umma a waje guda sun fuskanta kowa ya nutsi yana ba amma an zo ana karatu ka juya can kai kaza ka taba wannan kai kaza ana karatu karshen aka jima malamin cha zai subhanakallahumma wa tashi da shi ya tashi ya tafi wannan shi kenan baka ba ba abin kima shi yasa malamin ya gawo wa adam da irtifati anu yace wa muhara wa mura'at adabil hadisi ma'a sannan ka kiyaye ladabin magana tare da malami ladabi na magana kada ya zaman to kai kawai bakin ka inda ka san an cire ferush tana masara ko masaran ma ashe ba huciya ba ake tsayawa ake an baka favorit kawai ka wuce kawai baka san baya za ka yi magana da wato wanda yake malamin ka duk wanda yake malamin ka dole ya zaman to ka san irin maganar da za ka yi wato tare da shi yace wa idza haddatha anhu azzamahu min ghairi wuluwi idan zaka bada labari game da shi malamin naka zaka girmama shi amma ba tare da ni guduwe ba kada ka zurfafa irin wanda suke kai matsayar malaman su har ya zuwa wajen matsayin annabi ko kuma har su wuce wannan iyaka kenan malami ka bashi daidai darajar shi ka girmama shi ba kakka zurfafa game da abin da ya shafi girmama shi yace bal yanzuruhu manzilatahu ka ajiye shi wato matsayar shi daidai matsayar shi ka ajiye shi kada ka zo ka san tsare wato ga malamai a gari wanda sun fi shi ga mutawa kima kima inda wanda an gama su ko takalmin su baya dauka ba ka zo ka dinga a aiwa da duk duniyar nan ai shine al allama alwayi alwayi wannan duka wato bai dace ka mishi adalci ka bashi daidai darajar shi yace li Allah ya shinuhu min haythu arada an yamdahu dan kada ya zaman to wajen ka yabe shi to ka zaman to ka tozarta shi yace wal yashkur ta'limuhu ta'limuhu yace ka gode ya gode ma wato wannan koyawar da kai da yi maka malamin ka da ya koya maka ka gode mishi ka yabe shi ka gode mishi wa yad'u lahu ka yi mishi adda
da godin shi kai mishi addu'a inda ya koya ma Allah subhanahu wataala ya saka mishi wato da alkhairi malin ce wala yazharu listighna'a anhu kada ya zamanto kuma ka bayyana cewa fa kai ka wadatu da wannan malamin me ka wadatu da wannan malamin kawai ya zamanto a gabaki daya wala yazhar alistighna'a anhu wala yu'zihi bi qawlin aw fi'lin wal yatalaqqaf bi tanbihin ala khata'i idha waqa'a minhu aywa yace kada ya zamanto ka ce ka wadatu da wannan malamin kafin garin nan ka ce kai babu wanda zaka je daukan karatu wajen shi sai wani kadai akwai malamai wannan shi in ya san bangare kaza akwai wanda ya san bangare kaza in kana tunanin cewa kowanne bangare shi yana iyawa to akwai bangaren da kuma idan ya zo shi ma haidi ya kyale akwai wanda yake shi yawa kenan wannan ya zama to kai wato kada ka bayyana cewa kawai kai kai wadatu wato da shi kuma aka san haka nan kada ka bayyana cewa ka wadatu wato da ilimin shi cewa kawai wannan yana karatu kai baka je baka saurara ko kuma wani abu makamancin haka wannan shi ma wato kuskure ne yace wala yu'zihi bi qawlin aw fi'lin kada ya zamanto ya cutar da shi wato da fada ko da wata wato wani aiki yace wal yatalattaf fi tanbihihi ala khata'ihi idha waqa'a min musallat kuma yayi sa ya zo da tafsassai magana wato wajen yi mishi tanbihi wajen tunatar da shi wajen fadakartar da shi ala khata'ihi akan wani kuskure idan ya fada daga wajen shi in wata zalla ta same shi zaka mishi tanbihi kenan ka so da tafsassan magana wajen fadakarwarka kare zaman to kace yau fa malamin yau ya abkota ya bambaro ta yayi kaza gai ma wani malamin ku yace a kale shi yau akwai majalisi an yi hawa ba take shi an yi kaza to ba haka nan ba ake nan dole ya zaman to da abin da ya shafi ladabi nan malamin yana magana kada ka cutar da malami da fada ko da wani aiki fada wanda zaka bata mishi rai ko aiki wani abu wanda za a yi a cutar da malami wanda yana bada ana bada labari cikin magabata wani babban malami ya zo aka yi mishi wato abin da yake wato zahama kamar yanda zan mu yi bayani akan malamin yi bayani akan mas'alar wajen da malami kawo yace wal kadiz bi hami ala alimi yace to idan ya fada akan kuskure ya zaka yi ma malami ka zo da tafsasar fadakarwa kenan wajen yi mishi tambihi malai yace wa mimma tanasabat al ishara ilayhi huna bi ikhtisarin wajizin ma'rifat al wajibi iza zallati alimin wa huwa sittatu umur abinda yake munasib wato malai yace ai tambihi ai ishara akan shi shine nan a takaice wato sanin takaka zaka fuskanci gusar da wato wani kuskure idan malami ya fada idan malami wani kuskure ya same shi to wata hanya ce zakkabi wato ka gusar da wannan kuskura yace wa huwa sittatu umur wasu al'amura ne guda shidda wasu al'amura guda shidda sune hanyar da idan ka ji kuskure daga wani malamin ka ne ko wani malami to ga hanyar da ya kamata ka biyo wato ka warware wannan kuskura awwal na farko malam yace at-tathabbutu fi suduriz zallati minhu ka samu tabbacin cewa tabbas wannan calallabiyata da ta jamala daga wajen shi ne hakan menene ka samu tabbaci ba zawwa bane akai aka ce ma ka ji wani ha ya ce kaza shikenan kawai kai ka dora mun bari yau juma'a ce bari sabuwar kudu ba da zan yi da abin rul walidaina an juya ta akan wani zai ka zo ka hawo irin da yanzu zamanin mu sai a hankali an yi kaza ka ga an dawo an mai da mun bari kudu ba wajen wannan Allah subhanahu wataala ya kare kenan ka tabbatar da cewa lalle abin nan ya fade shi hanyoyi kuma yanzu akwai su akwai hanya ta audio misali shi ma ba makta ba ana iya zuwa a rakkaba makta misali in makta ne karami aka kawo maka a nemi asalin karatun duka ka ji duka ina ne yace bayanin nashi da yace kaza da kaza to in ka samu tabbacin kenan ya gayi wannan abin kenan ka samu hanya guda ba da ka samu ba guda ba kuma kawai ka afka a ka samu hanya guda
yace wasani na biyu yace at-tathabbutu fi kauni hakada to abinda wannan ya bari tabbas kuskure ne yayi to waye zai gane kuskure ne shine yace wa hazihi wazifatul ulama ar-rasikhi wannan kuma fa aikin malamai ne wanda suke masana malamai na Allah sune fa yasaluna anha in sune kenan haka koma wajen manya manyan malaman ka tambaye su wai malam game da kaza da kaza da kaza haka naji wani kaza da kaza gashi nan wannan kuskure ne ina ga kamar kuskure ne ko kaza sai malami wanda yake rasikh a cikin ilimi ya tumbatsa a cikin ilimi kenan ya bayyana maka in kuskure ne kenan ka samu kuskure in kuma ba kuskure bane ba kenan kai kake kan kuskure kaga da ka dora munbari da ka kai ka abkoda yace abu na uku tarku ittiba'ihi fiha idan ya tabbata kuskure ne yayi to a barin ka kubuta daga bin shiga wannan wato mas'ala da yayi wato fatawa akan ta ko kuma wani abu magabanta saboda akan kuskure ne ya bari idan baka dauka ba kace kai aiki da shi baka dauka ba kai aiki da shi yace kamar yanda wani wani kira na haka da yace kamar yanda wato wani ya ya tambaye wani malami ya ji wani malami ya shi yana sallah ne yayi haka da aka yi dadi mai in yace ya saki har wallahi ya sallah saboda ya huddo iska yace to iska banda wanda aka sani dai daga baki ma tana karya har wallahi liman yace shi kwata kwata sai ya saki sallah to kaji ku shine yazo ya tambaya wajen malami kace to mu dai ba mu san ba wata iska ta baki malamin yace shi dai bai san ba wata iska ta baki ce wanda take kariya har wallahi kuma ilimi travel ji malam Adam ce iska ta baki a ce ta kariya har wallahi to wannan wata mas'ala ce da banke da idan ka gani dole ya zamanto ka tabbatar da cewa shin wannan kuskure ne kenan in ka tabbatar ba haka nan kenan malamin shi yana kan fatawar kan kaza kaza ne kenan sai ka bar wato bin sha kan wannan fatawai yace arrabe wato na hudu yace iltimasul uzru lahu bi ta'wilin sa'ir kaji ku ba kawai shikenan ka zo a kai wani yawan kai sai hankali nan ma a fatawar kaza kaza yace a ka nima mushi uzuri game da fasarta wannan abin lalle hadisi ne yazo fasartawa sai wani kuskure to ka nima mushi uzuri wanda zai daidai da wannan malami saboda lalle yazo fasarta hadisi kalmar da yazo zai fasarta wajen binciken shi ya kuskure ya fasarta ta da wata kalma ko kuma ayar da zai fasarta wajen bincike ya kuskure ya fasarta ta da wata ma'ana to kai he kaji ita kuma ga ma'anar da take kenan kai tsi ba hukunci ba zaka mishi a nema mishi uzuri da Allah uzuri ne kaza da kaza da kaza da kaza kenan wannan shi ma hanya ta hudu bala yace wal khamis abu na biyar yace bazlun nushi lahu bi lutfin wa sirr kai matakar kokari kaje wato ka neman mishi nasiha ko shawara da tausasawa kuma a asirce kana iya neman lambar shi assalamu alaikum wa rahmatullah malam kaza da kaza eh wani wan dalibi ne kaza da kaza da kaza au kaje kaza nake naji a karatu malam an yi bayani kan kaza da kaza to kusan akwai magangana kaza da kaza malamai sun tsaye kan cewa kaza gashi nan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ma'anar wannan abin kaza ne eh to kinan asirce kai da shi in ya gayi maka wani bincike ne kaza da kaza da kaza yayi ko kuma ya karbi wannan to fa billahi alhamdu kaga an amfana kinan shi he yazo inda yayi wannan in yayi tambihi akan wannan abu cewa a abu kaza da kaza da kaza da muka yi bayani kaza ne yace la bi unfin wa tashhirin ba da tsanantawa ba ba da kuma wato abin da yake ka shahartar da shi kenan shine ka zo ka bayyana shi a cikin wato jama'a ka hawo munbari ka zamanto kana yi kana wannan bayyana shi yace as-sadis na shidda yace hifzu janabihi fala tuhdar karamatuhu fi qulubil muslimin kenan ka kiyaye mishi mutuncin shi ka kiyaye ma malamin mutuncin shi kada ka zubda mishi kima shi a cikin zukatan musulmi saboda tanke ka huto ka yi kaza kai din a wani kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to abu na farko ka zubda mishi mutunci malami ne kuma wanda kuskuren nan yana afkuwa ga kowa, ba wanda zai ce bai kuskure, yana afkuwa ga kowa. Kenan kai ma la Allah wani lokaci kuskuren nan yazo ya hau kanka, kenan kai ma so kake a hau bacaccake ga ko kuma ai wannan, kenan shi ma abu ne na duba. Malam yace wa mimma yuhaziru minhu mimma yattasilu bi tawqiril ulama, yana daga cikin abin da za a iyaye wanda yana dangance da girmama malamai, yace masuratuhu tawqirun wa maluhu ilhanatun wa tahqirun, wanda a bayyane abin a bayyane sai kaga kamar girmama malaman yayi, amma cikin shi wato wulakanta su ne ake da kaskantar da su. Kamar mi shine yace kalizdihani ala alalim, kamar cincurundu a wajen malami, cincurundu kamar yanzu misali zato yanzu malami ya zo a zo a tattaru a iske shi a mammatse shi, kaga girmama shi ne aka yi, kaga kuntata mishi ne aka yi, wanda mafi yawa nan zaka gani babu hedidiku zaka ga ana mutane suna yin irin wannan, ko kuma a taso daga wannan kowa ya ce ya zai sa da ma, ko kuma yayi wannan hiyan an yi bakin malamai kake gani ana irin wannan namu ne yau da gobe zaka ga kowa ya wannan yin shi, eh sun je wani waje ka gani ana masa irin wannan. To idan aka yi katsari kai ma wani ya zo, kada ka samu kanka a ringa musu wajen ka girmama su ne sai ka cutar da su, kamar yanda wani daga cikin magabata wikisar da zan mu kawo ya shigo gari zai bada hadisi, aka zo aka yi tunturu da a saman jakin shi yana ta ya kara malamai masu tawadu a jakin suke yawo, kai yanzu an ce kawo jaki ya za kai kawo ya za kai kamar ni a garin nan baranta da a zo su belo ko wani abu makamancin haka. To aka yi mishi zahama aka yi cincirundu suka kado shi daga jakin suka tattaka shi ya mutu. To kaga ƙarshe ma hallaka shi suka, kuma ɗalibai ne na ilimi suke, kowa ya matso ya matso yana so wai ya amfana da shi ya yi wannan, ƙarshe suka hallaka shi suka kada shi daga kan abin da ya sha shi zakin nashi. Wa alaikum salam Abdul, idan kaga wannan wajen a girmama shi an kai shi wani zaman malam mazaba kana ta dariya Allah da star. To abinda kenan mutum ya kiyaye, wanda a Saudiya zaka ga irin wannan, kuma zaka ga malamin ya zo kowa ya je yana so ya gaisa da shi, wani ya zo ya bace shi a kai, wani ya zo ya wu shi yasa ana haka ita wa Salih bin Usaymin yana hani akan wannan, yace na farko kun bar sunna ta musafa, saboda su yin babba ne sai kaga sun bace shi a kai, kun bar sunna ta musafa kun zo kuna wannan duka bai dace kina a ringa ma malami wato istiham yanda za a takura shi, yace wata zayyiki alaihi da wato sa mishi tsanani da kuntata mishi wal ijaihi ila hasan hadis subul, da kuma wato jebar da shi kuma ko kuma jebar da shi zuwa ga wanda take wato mafi tsanancin wato hanyoyi ko kuma wani abu, duka dai abin da ya shahi wulakanta malami ko kuma abin da ya shahi wato kuntata mishi, yana wanda yake tsada wuce ya yi kiyaye wannan abubuwa wajen ka girmama malami, sai zamanto wato kaje ka kuntata mishi wato da kai shi zuwa ga hallaka irin wanda suka fashe shi a zaman jakin shi. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.